me been too, but I'm a see what I ran up.
So my body king in a bad dump as well.
Mawana been to say what I ran up. Who can so chiana wana in your mind?
Bintu patma se watarana soma parikine da bata basma mangwana binti se watarana ku kan zuciya da bana ido ba
patma bintu patma se watarana soma parikine da bata basma mangwana binti se watarana ku kan zuciya da bana ido ba
Fatima bintu Fatima sai wata rana so mafarki ne da ba tabbas ba mangwana bintu sai wata rana ko kan zuciya da ba na ido ba
Fatima kyakkyawa diyar ga kunya ga kuma hankali ga da take tarbiya
Fatima
wajen bari Fatima ce lamba daya Fatima bintu ba ta zancan tariya
sani ina kunya dabuwar mu nayi kukan zuciya
Fatima bintu rashin ki ban daure ba
Fatima bintu Fatima sai wata rana so mafarki ne da ba tabbas ba mangwana bintu sai wata rana kukan zuciya da ba na ido ba
Fatima tilo wacce ban manci ba
Fatima
kin hali Ita nake so zuci ban canja ba
Fatima
na tunota kuka bai kare ba
Fatima
roshin so zuci ban warke ba
Nayi tunani kamar ka ban samu ba Me zai sa zuciya ba ta kone ba
Fatima bintu gurbinki ban yi mai ba
Fatima bintu Fatima sai wata rana so mafarki ne da ba tabbas ba Mangwana bintu sai wata rana kukan zuciya da ba na ido ba
Ni mangwana Fatima ki daina kuka
Fatima
kina yi ni ma zan sa kuka
Fatima
rabo da ke zuciya na duka
Fatima
da bar fasa ta ke ta nemi ni suka
Fatima
zama da ke dole na ce san barka
kake so ka fada mini in baka zuciya ce ka rike na baka
Allah sarki Fatima binti ya babba
Fatima bintu Fatima sai wata rana so mafarki ne da ba tabbas ba mangwana bintu sai wata rana kukan zuciya da ba na ido ba Fatima bintu Fatima sai wata rana so mafarki ne da ba tabbas ba mangwana bintu sai wata rana kukan zuciya da ba na ido ba
so arina bintu yayo nisa
Fatima
a zamana da ke ba sa insa
Fatima
ki san zaba ko a ranar gasa
Fatima
bintu na ki rai ya kan nan fasa
Fatima
kina yoni sa
so mafita zuciya ta kosa amma kai kadai zan dosa
so mafarki ban so in farka ba
Fatima bintu Fatima sai wata rana so mafarki ne da ba tabbas ba mangwana bintu sai wata rana kukan zuciya da ba na ido ba
murmushi hadan soyayya sa ko zan samu mota
Fatima
ki yarda da ni Fatima roko ne amma ta sai wata rana alkairi ne yau ba
Fatima
ki ji zance na soyayya ce manfata
kai hakuri wata fatin nayi ma fata sai wata ran na barka anan dan auta
sai wata ran Fatima raina bai so
zuciya ta amince
Fatima
ni da mara dole ne in kwance
so a raina ni da kai na amince kini soyayya a rai ka sace
so ni soyayya ba a dawo ba
Fatima bintu Fatima sai wata rana so mafarki ne da ba tabbas ba
sai wata rana soma farki ne da ba ta basba man kwana binti sai wata rana ko kan zuciya da ba na ido ba
Fatima bintu Fatima
sai wata rana soma farki ne da ba ta basba
sai wata rana
ko kan zuciya da ba na ido ba